So you have to respect my privacy, respect my family's privacy, or you will be hearing from my lawyer pretty soon. 제주 나거리 You want that one, be like say you want that one. Face your elbow or your leave and then make it job. Be like say you want that one. Is it Cheto, one in a bucola. Last week I should go to Farida. Probably next week Musaki gonna cut the water way soon to cheat in my Draw me, I draw you, I totally adore you. In the moment I saw you, I knew I was for you. If it's loving, I am loyal. If you didn't know, now you know now. International and local, we are royal with the vocal.
You the shit too, ko babu kwalliya. Queen Amina kece azariya. Barin bari ki bilaye ba, ko baki saba da bala'i ba. Kamun ta hankara ai na shiga. Allah baram ta ki ta banni fahawa.
Zaka chewe studio zaka ina na son we zaka je kwanin gida carton career kaman babban riga but I tried to write this one like sorry we want tachi che duka dakata bana so na jika zaka za ko wani lokaci kana da flimsy excuses I dole na fallasa ke kin cika magana ko wani lokaci damuwa ki bar mutum ya sharuwa samu ya aje copy babu wahala bani kadan na yi rubutu ko wani lokaci surutu kirgazwa uku zan kirgazwa hudu in baki bani ba zan baki da gudu
To yanzu ka so ka yi dabi din ka daina ne ka daga elbow ka is coming close to your face amma ka saya that's ni bana mu ma daina dabi dabin kam an bar dabin ma sadiq daba
more sound
possession cheto cheto ta kuma mun sai dan mai cika da morel da dibadi wallahi